ajiya ne babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukurbura ta yi ta kaddamar da wasu motocin yaki da aka kera a gida guda bakwai da rundunar sojan Najeriya da samun daman ci gaba da fafatawa da suke yi da yaki da yan kungiyar Boko Haram. An da kera waɗannan motocin ne a ƙarƙashin jagorancin Tiata Commander mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya wato Major General Olusegun Adeniyi da kuma ya bada umarni yin hakan don rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa wajen siyo motocin da ake gudanar da yaki da su. Babban Hassan Lieutenant General Yusuf Tukubura ta yi wanda kwamandan operation lafiya dole Major General Olusegun Adeniyi wakilta na cewa
Tiata Commander has been on research and development effort since August 2019. The aim of this novel effort is to look inward to involve homegrown technologies in military equipment production.
Ita tun a watan August na 2019, Tiata Command din ta soma bincike don bunƙasa al'amura. Kuma makasudin wannan shi ne don bunƙasa harkokin kimiyyarmu na ƙasa da kayayyakin yaƙi na jami'an soja. Kuma yanzu hakan Tiata ta samu nasarar maida wasu motocin yaƙi masu suke zuwa wasu motocin yaƙi na zamani da ta ƙera ita da kanta da kanta. Kuma za mu dinga amfani da shi a wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki musamman na cigaba da aka karɓo gidan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram.
Tiata has also undertaken the conversion of gun trucks and tractor to armored gun trucks all terrain. I'm heartwarming to know that these materials for this platform were sourced from within the Tiata except for the bullet resistant glasses which were obtained from Kaduna.
Na kuma yi matuƙar farin ciki shaida muku cewa dukkanin wannan kayayyakin da muka aiki da shi dukkanin su a wannan Tiata muka same su na tsofaffin motocinmu da aka lalata da su muka yi amfani banda gilashin da muka siyo waɗanda sashe ba iya ratsawa ka siyo daga Kaduna. Bayan dai kammala taron ne aka tambayi Tiata Commander mai kula da wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya wato Major General Olusegun Adeniyi gunawa waɗannan motocin za su kama kan yadda aka kera a nan ga dai abin da ke cewa
I will not say the total amount on camera but I want to assure you what you have before you is almost 7 times cheaper than it is to come in from outside the country.
Zan yi muku abin da zai kama ruga a gaban kafara amma dai na san a iya sani na za a samu rangwame kusan kashi 7 cikin kudin da za a siyo daga waje. Brigadier General Bee Alliance da su suka kera waɗannan motoci da kuma jagoranci waɗannan injiniyoyi da suka fito daga ɓangarori daban-daban. Amma abin da ke cewa
the mine resistant ambush protected vehicles before you were built in Tiata in line with the vision of the Chief of Army Staff.
Ya ce wannan motocin yaƙi da kuke gani yanzu haka a gabanku motocin ne da bomb ba sa ratsa su ko kuma harin kwantan bauna an kera su ne a wannan Tiata bisa tsarin babban hafsan sojan kasar. Kamar da kuka gansu a nan motocin ne masu inganci na gaske motocin ne da za su iya jurewa duk wani hari da sunan guda 7 dukkanin su ne muka kera su a nan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.